This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya. Ga kuma cikakken labaran duniya tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta ce hukumar China buƙatar fara daukar muhimman matakai ko kuma kididdiga ta musamman tare da azumin hana kasar kaiwa makurar cin bashi da wuri tun daga ranar 14 ga watan Janairu. Ta bayyana hakan ne a cikin wata wasiƙa da aka aike wa shugabannin majalisar dokoki da yammacin jiya Juma'a. Ma'aikatar ta taɓa ɗaukar irin wannan mataki a can baya, amma da zarar waɗannan matakan suka ƙare aiki, gwamnati na fuskantar barazanar kasa biyan bashin da ake binta, har sai dai idan 'yan majalisar dokoki da shugaban ƙasa sun amince su ƙara ɗaga ƙayyadaddun matakin karɓar bashi na gwamnatin Amurka. Lamarin na zuwa ne bayan shugaba Joe Biden ya rattaba hannu kan wani ƙuduri zuwa doka a makon da ya gabata, wanda ya hana rufewar ayyukan gwamnati, amma bai hada da babbar buƙatar zababben shugaban Amurka Donald Trump na neman ƙara adadin bashi na ƙasar ba. Sojojin Isra'ila sun kai samami a asibitin Kamal Adwan a jiya Juma'a, ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya uku da ke gefen arewacin Gaza, inda suka kona manyan sassa tare da tilastawa marasa lafiya da wasu ɗaruruwan mutane barin wurin, a cewar jami'an kiwon lafiya na Gaza. Dakarun tsaron Isra'ila sun musanta shiga ko kuma kona ginin asibitin. Ma'aikatar lafiya ta Hamas ta Gaza ta ce sadarwa ta yanke tsakaninta da ma'aikatan da ke cikin asibitin wanda ke arewacin birnin Beit Lahia. Kamfanin dillacin labarai na Associated Press ya ce ba za a iya tantance ainihin abin da ya faru kai tsaye ba, saboda sojojin Isra'ila sun hana 'yan jaridar kasashen waje shiga zirin Gaza. A jiya Juma'a, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kaddamar da hare-hare kan mayakan Hamas da ke kusa da asibitin, kuma ta umarci mutane da su fice daga asibitin, amma ta musanta cewa sojojin nata sun shiga a ciki. Rundunar sojin ta faɗa a wata sanarwa cewa asibitin ta kasance wata muhimmiyar mafaka ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda, kuma ana ci gaba da amfani da ita a matsayin maɓoyar 'yan ta'addan. To sai dai jami'an asibitin sun musanta wannan ikirari. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce ba shi da tabbacin cewa zai iya tsira da rayuwarsa a wani harin da jiragen saman yakin Isra'ila suka kai kan babban filin jirgin saman Yemen, a cikin jerin hare-haren da take kaiwa kan 'yan tawayen Houthi masu alaka da Iran. Darakta janar na hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce bamaban da suka fada kan ginin suna da matukar tada hankali, ta yadda kunnuwansa suka yi ta rugugi har 'yan kwanaki bayan harin. Tedros ya ce nan take aka tabbatar da cewa an kai harin ne a filin jirgin, yana mai bayyana yadda mutane suka shiga cikin rudani a wurin bayan fashewar wasu bamaban mai kusan hudu, ɗaya daga cikin su kusa da inda yake zaune duk da ɗakin jiran matafiya. Tedros ya ce shi da takwarorinsa sun makale a filin jirgin saman na tsawon sa'a guda ko abin da ya fi haka, a yayin da ya yi ta jiyo karar abin da ya yi zaton jiragen sama maras matuka ne yake shawagi a sama, lamarin da ya haddasa damuwar cewa za su iya sake buɗe wuta. Harin na Isra'ila kan Yemen ya uku ne bayan da mayakan Houthi suka yi ta harba dokoki da makamai zuwa Isra'ila a wani abin da suka bayyana a matsayin nuna goyon baya ga Falastinawa a Gaza. A jiya Juma'a, kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da lauyoyi da 'yan siyasa a ƙasar Kenya sun bayyana matukar damuwa kan yadda aka sake sabunta yawaitar sace-sacen mutane inda ake auna masu sukar lamirin gwamnati. An shirya wata 'yar ƙaramar zanga-zanga a garin Embu da ke arewa maso gabashin ƙasar, inda wani matashi mai shekaru 24 Billy Mwangi ya ɓace a ƙarshen makon da ya gabata. An zargi dakarun tsaron ƙasar da ke yankin gabashin Afirka da kamawa da tsare mutane da dama ba bisa ka'ida ba, tun bayan zanga-zangar adawa da gwamnati da matasa suka yi a watannin Yuni da Yuli. 'Yan sanda sun musanta hannu a lamarin, amma masu fafutuka sun saka ayar tambaya kan dalilin da yasa ba a ganin suna gudanar da bincike kan bacewar mutanen. Kungiyar lauyoyin Kenya ta ce musan tawar da babban sifeto general na yan sanda yayi a baya-bayan nan bai isa ba. Tana mai kira da ya dauki tsauraran matakai akan masu sace mutanen ko kuma yayi murabus. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a farkon wannan shekara cewa binciken ta ya nuna yatsa kan wata runduna ta musamman da aka kafa daga hukumomin tsaro da dama.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Na sanyin na barka da ganin asabar ta karshe a shekara ta 2024 da fata a shekara lafiya.
A
shekara lafiya da sanyin na.
A lafiya kalau muka shekaru alhamdulillah malama Grace kuma barkamu da ganin wannan rana da ke da don masu sauraron mu.
Ai kuwa godiya ga Allah. Shekara kwana.
Shekara kwana.
Har yau na sanyin na muna batun asabar ta karshe kamar jiya aka shiga shekara ta 2025.
Wallahi
lafiya kenan.
Wallahi ku kaman jiya kaman dai an kwanta an tashi kenan shekara ta
haka
kuma haka duk kwanakin mu ne suke tafiya fa.
Haka ne ana ƙara tsufa ana ganci kaluna karuwa kwanaki suna raguwa na waɗanda Allah ya tsiba mana a wannan duniya ko Allah ya sa sauran kwanaki da suka rage mana mu yi abin da Allah ke so.
To amin kuma malama kiri.
Kyautata ma al'umma muyi
kyautata ma al'umma muyi.
A kyautata ma al'umma zaman lafiya. Allah ya kara mana kaunar juna da hakurin zaman tare. Aka ce zo mu dauna zo mu saba ko?
Gaskiya ne malama kiri. Amin kuma amin.
Wato kamar yadda muka alkawarta yau ma muka zalika zamu baya su ma'abuta wannan shirin daman sada zumunci da bakin su da kuma bayyana labarin da ya fi birge su a wannan shekarar da take karewa kai kuma bakon ka san aka ce alkawari kaya amma bari mu fara da
bari kan kira
ai ban mance ba
to ba kan kira mu ba kira mu
Shine Suleiman Adam daga jihar Bauchi a karamar hukumar Toro kuma a garin Magamagumo ina gaida akwai aboki babba abokina wani mutumin Zamfari Ali Zamfara shine babba abokina yana mutumin Sahe ina gaida shi kuma ina gaida Alhaji Baba Ali a cikin garin Jos kuma ina gaida akwai malam Sha'ibu daga jihar Benue Zaki ya ina gaida akwai malam Umar daga garin Ukai jihar Taraba kuma ina gaida akwai injiniya Ibrahim Adamu daga nan garin Abuja ina fata suna nan lafiya
Maryam ke magana daga Accra kasan Ghana gaskiya biyo ku taka rawan gani sosai saboda ba mu saurare ku ba ba mu jin dadi ta muna gaida kowa yan aikin wajen duka muna gaida kowa kuma Allah ya kai mu sabon shekara lemai mai tsamuna mun gode mu Allah da muka kai sabon shekara ga gaskiya batu bari a wuce da anta leri da sauran da suke kawo muna masha Allah wallahi muna mutukan muna sosai muna jin dadin labarai na kullu wan na fulana mai shike kwance a hospital aka kashi light aka kawo Kendrick sai shi Kendrick na ya kuma sha ruwa lai na tuna da wannan labarin suna mutukan dariya lai na gaida kowa assalamu alaikum
sunana Malam Isa daga Accra Ghana godiya muke da VOA irin kokai da muke mana godiya muke na farko da Allah ya kawo mu wannan karshe na wannan shekara muna fatan Allah ya sa mu shiga sabon shekara na mai lafiya ku duka ma'aikatan VOA muna gaida ku da irin kokarin da kuke na'am a bari ya wuce labarin da ke bayan dariya shine Baturi na Bagubiri da Hulani dan sanda batun satan da aka yi wannan labarin gaskiya kowane lokaci na tuna yana burge ni yana sani dariya kwai huta lafiya Allah ya kai mu sabon shekara maimaita muna godiya muke VOA
Thank you. Maria Accra Ghana a bari ya huce Allah ya saka muku da alheri muna jin dadi gaskiya ni dai ban ji shi ba sai na safa rasuwa saboda yanda nake ji sun ka ji shi kai dariya ko ne zaka ji kai dariya har ka rasu mai zaka alhamdulillah wani labarin da kuka baye wani baba ne ke shiga gidajen mutane da fitatarwan su yana son suna wannan shi wannan labari ya bani mamaki wallahi da kuma wanda ya hau kan tudu kuma kayan abincin shi da abinda zai tare da shi duka ya hau ya kare sannan kayan dukun zuwa kasan nan shi ma ya bani mamaki kuma mun gode bari ya huce shi ke kare rubon wani alhamdulillah mun gode muku kwarai ina gaida baba na Alhaji Mazu Fadama ina gaida yan Najeriya duka ina gaida ku da kanku masu aikin a bari ya huce wallahi kuna kokari sosai 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 grace alheri muna gaida ki muna gaida sauran masu aikin duka staff masu aikin ku nan duka muna gaida kowa ina gaida kowa ina jin dadi gaskiya ina jin dadi sosai 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 ina gaida mutanen Ghana kuma da irin kokarin da aka yi election da muka yi muka je bismillah muka kare alhamdulillah kuma ina gaida mutanen Ghana duka
da farko dai sana Muhammad Laura Bisani zan yi amfani da wannan dama na gaida mahaifina wato Malam Rabi Bisani da mahaifiyata Amina Abdullahi da ma irin su Umar Abdullahi Umar Ibrahim Tijani Isa Mustafa Bukar Aisha Muhammad Fatima Ibrahim sana gaskiya shirye-shirye suke burge ni a muryar Amurka shine akwai wato shirin saka mai wuya da kuma domin iyali gaskiya wannan shirye-shirye na ilmantar kayatar da da kuma bayan nishadi a kodin shi
a sunana Umar Abdullahi ko ina gaishe da masoyiyata Fatima ina gaishe da antina Fatima ina gaishe da mahaifina Abdullahi ina gaishe da kanwata Halima da yayata Maryam da kuma yayana Ibrahim to muna fatan Allah ya sa mu shiga cikin wannan shekara tare da sa'a da kuma cimma nasarori da abinda muke so mu cimma a gaba musamman a sabon shekara ina saurara kwarai da gaske kuma shirye-shiryen suna matakar nishadantarwa ilmantarwa hada da fadakarwa
assalamu alaikum sunana Mustafa Usman alhamdulillah na samu daman da gaishe da mutane daman kashe shekara ina gaishe da wani Alhaji Awaji da Ishaku Ali da Shekima Usman da Mala Yaro alhamdulillah Allah ya sa sabon shekara da mu shiga Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciya kare a ciki kuma gaskiya ina jin shirye ciki mai gaskiya na Radio American nan yana gaishe da mu sosai sosai
sunana yake Nusa Sisu daga Abuja ina son gaida mama na
ina maman ki take
tana Kano ina son ku gaida ƴan uwana da matan da kananan yaran su ina son su sosai ina son ce dai ai Christmas lafiya ni yanzu muna shirye shirye ana amfana su yi sai yanzu ana cincin ana wani da wani dai
wayan shirye shirye kika fi son ji a VOA Hausa
dukkan su ina so suna da dadi suna kuma suna da fadakarwa dukkan su ina so wancan lafiya uwar jikin nan ina koya mu inda zan kula da lafiya ina so su duka
to mun gode sosai
mun gode
sunana Hazu Abubakar Sulaiman daga jihar Gombe na farko da zan son gaida hakimin garin mu Yuba ina son kuma in gaida duk yan uwa da abokan arziki wanda suke kauyen da ake ce da Itanyuwar Abalanga local government na Gombe state ina kuma son in gaida masoyan honorable Ali Isa Jensi wakilin mu a majalisa na tarayya kuma ina son gaida iyali na da matata da ƴaƴana duk da cewa ba sa can kauyen suna nan ga Abuja suna zama za su Christmas a can da yan uwana kamar Antina Anti Hajara da Ja'enta da kuma retired Chief George na Gombe kamar wanda yake kamar uba ne gare ni Justice Akilawa Heman wannan ina fata zai Christmas lafiya lau da iyalansa da yan uwa duka
sunana Lois Tambo ina Abuja ina so ma mamana babana kanina da abokana yana Easter Christmas da fata za a yi Christmas lafiya
suna ina ne
suna Kaduna
to wayanne shirye-shirye ne suka fi ka'idar da ke a VOA
gaskiya da yawan su ina so amma na fi son muna sa duniyar gizo
mun gode sosai
yawa na gode
a gaskiya wannan shiri na ku da kuke yi na bar ya wuce shi ka kara bon wani shiri ne wato mai karatarwa shiri ne wato na hada zumunci da kuma wato ba mu dama mu da muke musamman wato kasashe da yake daban-daban da ko ƴan uwanmu da iyayen mu wallahi shi ne mai kyau kuna jin dadi wannan shi ne saboda haka daman da kike bani ina mika wato gaisuwa na ga iyaye na tukunna wanda suke kasar nan kasar Kamaru a can birnin Gaundare wato Hajiya Zainab na gaishe ta da kuma duk ƴan uwan da suke can ina da kuma ƴan uwa nan da nake gaishe su ma nan a Zanjuwala
Ya gaskiya Haji Maimuna wato wannan shiri na labari ya wuce shi ya kawo rabon wani a gaskiya shiri ne mai kaitarwa sosai domin a ciki ana magana wato ana shi na wato batun zamantakewar wato rayuwar duniya wato shiri ne da ba za ta ba rasa shi gaskiya
muna nishadantuwa da wannan shiri kuma abin da yake burge ni a ciki abu biyu ne ɗaya ne zuwa biyu kamar yadda ake sada zumunta na farko na biyu kuma yadda ake kawo labari na harkokin siyasa to gaskiya kamar yadda ake bamu dama zan miƙa nima gaisuwa ta ga masoyina Alhaji Mustafa anan birnin Duwala wanda ranar 13 ga watan Disemba ya gudanar da wato happy birthday din shi ko kuma nace zagayowar ranar haihuwarsa wanda ɗaya ne kwanaki ɗaya ne a tsakanina da shi ni kuma 12 ga wata ina gaishe shi ina masa fatan alkhairi da fatan shekaru masu yawa sai kuma iyayena a birnin Yawunde Hajiya Asama'u da babana Alhaji Abdullahi a birnin Yawunde Briketeri Madam Grace Allah ya saka da alkhairi da sauran ma'aikatan DOA
Assalamu alaikum VOA Hausa sunana Atiku Dan Yarbawa Barbadeje ina mika dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa ga daukacin ma'aikatan ku maza da matan ku da wakilan ku a duk inda suke a duniya Allah ya kara muku kwazo da halaka tsawon shekarun da kuka kwashe kuna ilmantar da mu da wayar da kanmu da kuma ifadakar da mu Allah ya saka muku da alheri Allah ya kara daukaka wannan tasha ta VOA Hausa mai albarka Allah ya saka muku da alheri ina kuma amfani da wannan damar wajen gaida ɗan uwa da abokan arziki musamman mahaifiyata Malama Fatiwa da aka fi sani da Tuni a garin Barbarejon Kwara ina gaida yayana gajerun Shehu mai shago bakin kasuwa Barbarejo ina gaida kanina Jibrin Alkini ina gaida Nura mai chemist ina gaida makwabcina Abu Chansa da yayansa Muhammadu Sani dan umma ina gaida dan uwana Labaran Dalma ina kuma gaida makwabcina Bala Bature ina gaida dukkanin al'umma garin Barbarejo da kewaye baki daya ina gaida ɗan group din mu ma'ana ɗan kungiyar mu ta Barbarejo Youth Development Association ina gaida Sheikh Mustafa Ibrahim anan Ghana ina kuma gaida Sheikh Isa Jibrin Abbas mai rago ina gaida Sheikh Idris Abdullah labarin da yake daukan hankali na a wannan shekarar mai karewa gaskiya labarin jangebe idan ban manta ba na manta sunansa wannan wadan nan na zamfara lokacin da suke tafiya shi da direban sa barayin daji suka tare su bayan sun kare su sai suka ce ya fito mana bayan ya fito sai suka ga ga mutun nan dai gashi dai ko kunkuru bai kawo ma'ana dan wada da shi sai barayin suka zo suna ba shi hakuri a yallah bai ya hakuri ba musan kai bane sun dauka wani aljani ne suka tare to gaskiya Allah wannan labarin ya matukar ban dariya kuma ni ina ga dai ya shintin kau ga labaran da kuka bayar musamman ma goye bayan ma sun tafi barayin sun ce wuce sai yake tambayar direban sai na waya ka sai ce ai daga cikin barayin wani ya karbe wayar sa sai ce to mu koma an karba ma wayar ka yace a mai gida ai haka yace mu koma wannan dawowar da suka yi kuma barayin har yanzu suna nan cikin razana da tsoro da fargaba wai ba su sadu da ba suka ci gaba da ba hakuri har babban yake tambayar waye karbe wayar shi sai yace ga haicen aka je daga cikin barayin har ya cire sim din ya karbo wayar aka ba shi suka wuce gaskiya Allah wannan labarin ya matukar rasa ne da fatan Allah kara tsaka Allah kara daukaka Allah ya sa mu shiga sabuwar shekarar miladiya ta 2025 cikin sa'a alhamdulillah nagode VOA Hausa
kai kuma fa
To ni labarin da wato cikin shekarun labarin da ya burge ni ina ga akwai wani mai sauraron mu ne ya bada shi
ko da na fulani a makka ne ya burge
shi a ba shi bane ba ba laba grace wannan ne dai wannan labarin turakin jingibi wannan din na malaba grace ya burge ni amma ba ta sai na faɗe ba wato rani sun sani su da ai ko ko su da ai jiyar mu da tabukan mu ne
na abin nan na ba ko su da
wanda yanzu shi wai a kira masa wai inda budurwar sa aka
kira mishi ya gazance ko
da ya shiga cikin gida sai ko da shi abokin ya kila mishi wai gidan da muka kwato da kwato kowa abin nan daga filin jiki ko gan su a rubutu sun kai zai ce wallahi aljami ne wadannan ga bai babur da gaskiya wannan labaran su suka burge mu suka ci kullum suna tsira jin dariya
mako mai zuwa ma'abota wannan shirin zamu ba ku dama ku mika gaisuwar sabon shekara
da kuma fatan da kuke da shi
yawa a shekarar da za a
yi gane shi Allah ya daka ni
to Allah ya nuna mana kamar yadda muka saba za ku iya tuntuba wakilan mu ko aiko za ku iya aiko mu ko nada ko aiko mana ta hanyar email za ku iya kuma za ku kuma iya aikowa ta wannan hanyar WhatsApp duk dai wanda ya muku daidai sai mun ji daga gare ku
da haka ne
to mun ga malama Juri na daga mana hannun su gidi da haka tilas mu ga birki na yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu zaman lafiya da abin da lafiya ya ci Allah ya nuna mana sabuwar shekara ta 2025 a cikin alherin sa da alheri
Washington DC da zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Ladas Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.